Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa.
Wanda baya shi ne ka da mu sanar da arzikin mu shi ne uwa.
Kamar yadda wata kila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da shugaban kwamitin kula da harkokin noma a Majalisar Wakilan Najeriya, Honorable Bello Kaoje, kan yadda za a inganta harkokin noma, samarwa da al'umma abinci. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu kawo muku kashi na biyu kuma na ƙarshe na tattaunawar. Da Madina ta fara tambayar Honorable Bello kamar haka.
Jihar Kebbi tana ɗaya daga cikin jihohin arewa da matasanta ke korafin rashin ayyukan yi da sauransu. Wani tanadi kuka yi wa matasan?
Ai, kaman wanda nake gaya miki, tanadi already an riga an yi tanadi. Mutane abinda ba su fahimta ba, ko karatu ba wai lallai in ta ƙare karatu ka ce dole sai ka samu aikin gwamnati ba. Kamar aikin nan na noma, aiki ne wanda ni yanzu haka a matsayina na ɗan majalisar tarayya ban taɓa wasa da babban manomi nake a jihar, kuma ina cikin large scale farmers a jihar Kebbi, kuma bai hana ni aiki na majalisa ba, kuma alhamdulillah hannan Abuja ina noma, don ina da gona ta noma wanda doka ta bani dama in yi waɗannan abubuwa. Shi yasa kin ka gani yanzu ai office ina kike same ni, kuma office din da mai abin da muke haraka ne na noma na poultry da kingin su. Kuma a can jihar Kebbi mai girma gona ya yi wani shiri na bubbuɗa scale acquisition centers. Zan iya buɗe yanzu haka wayata ta 'yan guda nake, yanzu haka akwai centers ɗin da ake ana koya ma mutane sana'o'i na hannu, wasu ɗinkin tela, wasu aikin kafintari, wasu mesin da menene, saboda idan ka iya kuma za a baka tanadi tallafi wanda za ka iya zuwa ka je ka dogara ga kanka. An riga an kammala wannan shiri ɗin, kuma akwai center wa'anda muka gina kafin ita gwamnati ta ƙara gina ta za a yi amfani da su domin ciyar da al'umma irin manoman da ke yekuwa na rashin aikin yi, to yanzu kai in dai baka tashi aiki ba. Jiya ina tabbatar miki ko in yi mamakan da an kare ba, kusan kashi 60 wa'anda sub beneficiaries duk matasa ne, kuma duk an ja kunnen su kowa ya koma aiki. In ka je aikin noma yanzu aikin noman rani, wallahi cikin wata uku kana iya tanadin miliyan uku na kanka. To wani aikin wani fili za ka yi wanda za ka yi wata uku tanadin miliyan uku ko miliyan guda ma, kai ko 500,000 as a graduate ma. To amma in ka dage, shi yasa muka kirkiro wani program na shi ka dage kuma ana can ana ta yekuwa ana ta kira ga al'umma a dage. Kuma ina tabbatar miki bisa ga abubuwa suke tafiya, kusan matasa da al'umman jihar Kebbi sun karɓi wannan kira na kadage. Addu'ar mu Allah ya bamu ikon.
To ba zan manta da ƴan uwana ba a tambaya ta ta ƙarshe, mata manoma a jihar Kebbi me kuka tanadar musu?
Mata da ma boss of alƙan noma rani da ake yi kusan kashi 20-30 duk mata ne. Kuma jiya waɗanda suka kasance beneficiaries na abubuwan nan akwai mata ciki. Bayan haka kuma irin skills acquisition center musamman abin da ya shafi harkar teloni, akwai inda ake koya ma mata harkar teloni. In kika ji yanzu aka ɗakin gari, akwai wata center suna nan wadda aka gina mata musamman su yi taking over wannan center ɗin. Ana koya musu harkar noman ɗinkin tela, ana koya musu harkar hair dressing, kuma mai girma gona ya alƙawari duk mace da aka koya mata iya, to za a ba su tallafi domin ta je ta ci gaba da inganta sana'ar da aka koya mata.
Da kuma noma a bangare?
Da kuma noma a bangare shi ma. Yau ina gaya muku wani abu, idan ka je mazaɓata da ka ba mutumin mazaɓata mashin na hawa, to ya fi son ka ba shi injini na noman rani. Don in ka ba shi injini na noman rani ya faɗa fadama, to yana iya samun kusan kuɗin mashin uku da ka ba shi mashin ɗin hawa.
To Honorable, bari mu ji matakan da kuke ɗauka akan harkar tsaro a jihar Kebbi, ganin cewa yawanci tsaro na shafin harkar noma.
Gaskiya tushen wannan gwamnati yana cikin mataki na farko da mai girma gona ya ɗauka harkar tsaro, kuma gaskiya so far so good. Don kusan in ce yanzu yankin jihar Kebbi babu inda ba a noma, ko a kudancin Kebbi ta gehen Zuru inda ake da kalubale ba a rika 102 tes, amma dai ina gaya muku kusan kashi 99.5% na harkar matsalar tsaro da muke fama da shi wallahi an magance ta. kusan jama'a duk an koma gona sai yasa ina tabbatar muku ba da abincin da aka noma a keji din ma duk ma da aka samu karancin ruwan sama ba to da zamu shebu zamu dauki sunan da na Benue Food Basket of the Nation gaskiya gonacin tarayya da ita gonacin da hadaka ce aka yi kuma komai da tsayar da irin wanda ke shugabantar wuri shi mai girma gwamna da yake already yana da masaniya ga irin matsalolin tsaron da kuke fama ya zo nan ya yi hadaka da gwamnatin tarayya kuma ya samu haɗin kansa kuma jami'an tsaro duk wani haƙƙoƙin su da ya kamata a yi abinda ita gwamnatin jiha da ta tarayya shi mai girma gwamna yana da tsayawa ya tabbatar da ayyukan su shi yasa su ma ba su taɓa wurge duk an tafi wani abu kwam da lalurar tsaro wannan za su gaja jami'an tsaro kamin ta an kada sun isa waje kuma cikin yardan Allah ana samun nasara amma dai wannan faɗa yanzu so far gaskiya jihar Kebbi sai dai alhamdulillah ba a ce babu ɗan matsaloli here and there ba wanda kuma wannan abin is normal amma dai matsala wadda za ta iya hana wani abu a Kebbi ta tsaro gaskiya babu ita yanzu
to amma shi gwamna da yake gwamna ne ba shi da iko da sojoji ko 'yan sanda a jiharsa to idan babu in sa kai yaya kuke gudanar da harkar tsaro
a'a ai kaman wadanne ga yake hadaka ce ita gwamnati kaman kowace gunduma tana da irin nata mutane ɗan bilinta ɗan banga
yawa
wannan suna hadaka kuma da yake akwai kyakkyawan mu'amala da fahimta tsakanin ita gwamnati jiha da ta tarayya da kuma jami'an tsaro komai tashi gaskiya ana hada kai kuma a je a ga cewa an samu maslaha a gaban fita irin matsalolin da akwai na wasu jihohi tsakanin gwamnati da jami'an tsaro ko tsakanin jami'an tsaro da ƴan sa kai gaskiya Kebbi abin na da sauki kwarai akwai hadaka mai kyau akwai dangantaka mai kyau duk manhohin gaba ɗaya jami'an tsaro da ƴan sa kai dai a ga cewa an shawo matsalan ita matsala ta tsaro kuma gaskiya yanzu sai dai alhamdulillah
yanzu kuma sai sashen kasuwa inda za mu lega kasuwar ƙasa da ƙasa ta Ilela da ke jihar Sokoto ta Najeriya domin jin farashin kayayyakin masarufi a wannan makon.
Da farko dai sunana Zakariya mai sayar da shinkafa da gumi a nan Sokoto kasuwa Sokoto. To wallahi farashi sai dai a ce alhamdulillah saboda abubuwa da komai ya canza sosai sosai. Saboda yau in ka sayi naira 10 gobe za ka sayi su a naira 20 za ka kamin ka sayi su ka ji an ce ya koma naira 20 in kana so 10 gobe ziyarar ka zai koma kila na 7 ko kuma 6 misali saboda haka dai a ga wajen sai dai mu ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kawo mana dauki gaskiya watan da ya wuce ba gobe muna sayar da shi akan naira 65 ainihin dan gwace zuwa yanzu muna sayar da shi 77 to yanzu ina gan zai kara naira kusan 17 da ya kara da wancan wata zuwa yanzu mai shi ma mai muna cikin wannan yanayi na shi wancan wata wanda ya wuce mai muna ci da shi 32,500 yanzu kuma ya kama naira 47,000 ko wani sai ko wace zarka guda manja gaskiya to shi dai alhamdulillah shi bai kara sosai ba gaskiya
sunana Usama Isa Umaru mai shinkafa tsohuwar kasuwa jihar Sokoto gaskiya babu abin da zan cewa irin abubuwan gaskiya sun yi tsada sosai tunda ku ga indomie yanzu ga ta shekaran jiya ko da ne baka kasuwa abin da take naira 11,100 amma da ko da ne dawo jiya abin da take naira 11,100 kun ga abubuwan sun yi yawa sosai da sosai to ita talaya gaskiya ba wani abu na ta kara ba sosai abin da dai ta kara bai wuce 300 don abin da take naira 12,700 to da jiya da yau sai ta kara 300 kun ga ita ba ta yi wani kari sosai ba wanda za a dangan mutane
kana da magana dan Maliki Amara Ilel local government jihar Sokoto to farashin buya daga ya fadi Allah ya mana magani amma ko yanzu sai gwamnati ta tashi tsaye saboda ni a tashi tsaye na gwamnati ginnafi da ya hana a yi noma duk inda aka noma ginnafi ya hana da haka dole aka san farashin nan shi hadu kasa in ba gwamnati ta dauke mataki ba na watsar mana da yan ginnafin ba babu radda abinci da sauki to buwan gero dai can da wuri ana sai da buwan gero 57,000 amma yanzu ya dawo 48,047 masara an yi sa 60,000 kuma ta dawo 47,000 ta haka alhamdulillah mu har gani sauki a har zakwara
masu sauraro a nan za mu da tsaya cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman shugaban kwamitin kula da harkokin noma a majalisar wakilan Najeriya honorable Bello Kaoji wakilan mu Abuja Madina Dauda da kuma Julia Leather Station sai maka ta hada mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ku sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Kuma mun da bayani ne da mu kan da ne arzikin mu shi ne uwa uwa